duniyar mu a yau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labari ko kuma labarai wanda suka shafi harkokin siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan mu jira masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro, shirinmu na yau zai magana ne dangane da ƙasar Saudiya da sauran ƙasashen Larabawa a sabuwar duniyar da ke yankin gabas ta tsakiya. Babu shakka a cikin halin da muke ciki, musamman halin da ƙasashen Larabawa a yankin gabas ta tsakiya suke ciki, ƙasar Saudiya tana son ganin ita ce ƙasa mafi muhimmanci da kuma cancantan jagoranci a cikin ƙasashen na Larabawa. Ba don komai ba, sai don irin na farko arzikin man fetur wanda Allah ta'ala ya huwa cewa ƙasar, wanda ya kamata a ce ci gaban da take da shi ya fi yadda take a yanzu. Banda haka, Allah ta'ala ya yi mata baiwan kasancewa ita ce ƙasa wacce take kula da wurare masu tsarki na musulmi, wato Makka da Madina. A wannan ɓangaren kawai arziki na zuwa mata ba tare da wata matsala ba. Amma abin baƙin ciki shine idan ta juya ta ga makwabtanta na ƙasashen Larabawa. Misali, ƙasar Iraki tun kimanin shekaru fiye da 20 da suka gabata tana fama da yaƙe-yaƙe daga na tsakanin Iran da ita Iraƙin a shekaru na 1980 zuwa sama, sannan yaƙin Kuwait ko yaƙin tekun Farisa na biyu, sai yaƙin mamayar ƙasar wanda ƙasashen Amurka da Burtaniya suka yi, sai kuma yaƙin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na Da'ish da sauransu da suka mamaye ƙasar. Ƙasar Iraki dai tana cikin yaƙi ɗaya bayan ɗaya har na kimani fiye da shekaru 30 da suka gabata ko fiye da haka. Idan ta waiwaya ta ga ƙasar Siriya ma, za a ga cewa bata daɗe da fita cikin yaƙin shekaru 12 da aka ɗora mata ba. Ga kuma takunkuman tattalin arziki wanda ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar har ila yau. Ga musibin ɗabi'a wanda suka haɗa da girgizan ƙasa mafi muni da aka taɓa yi a tarihin ƙasar a cikin watan Fabrairu da ya gabata. Ga kuma mamayar da ƙasar Amurka da Turkiyya suke wa wani ɓangare na arewacin ƙasar da dai sauransu. Idan har ilawa ta kalli ƙasar Masar, za ta ga cewa ita ma tana fama da matsalolin tattalin arziki. Mutanen ƙasar suna fama da tsadar rayuwa da sauransu. Sai kuma gashi yaƙi ya ɓarke a ƙasar Sudan tsakanin sojojin ƙasar, wanda ya kai ga kwararar 'yan gudun hijira daga ƙasar ta Sudan zuwa kudancin ƙasar ta Masar. Haka ma ƙasar Lebanon, don tsananin matsalolin da ƙasar take da su, ya kai ga ta kasa zaɓen shugaban ƙasa yau kusan shekara guda kenan. Sannan a baya ma akwai lokacin da aka yi shekaru 2 ba ta da shugaban ƙasa. Idan muka dubi ƙasar Yemen, za mu ga ita Saudiya ce ta dulmoya kanta a cikin yaƙi da ƙasar, saboda tana son nuna cewa tana da ƙarfin yin abin da ta ga dama a kan makwabciyarta ta kudancin ƙasar, wato Yemen. Amma sai da ta yi shekaru 8 cur tana fafatawa da mutanen ƙasar ba tare da nasara kan abin da take so a ƙasar ba, na ɗorawa ƙasar Yemen shugaban da take so ba wanda mutanen ƙasar suke so ba. Sannan idan muka koma baya kaɗan, za mu ga cewa ƙasar Saudiya a karon farko tun kafuwarta ta fita daga cikin tsarin sarautar 'ya'yan Abdulaziz zuwa jikokin, inda Muhammad bin Salman ya zama yarima mai jiran gadon sarautar ƙasar a shekara ta 2015, yana ɗan shekara bai fi 30 a duniya ba. Sannan a cikin shekaru 3 ko kuma 2 da ya yi da zama yarima mai jiran gado, bin Salman ya zama mutum mafi ƙarfi na faɗa aji a ƙasar ta Saudiya. sannan ga makwabtanta kuma kamar kasar Yemen ta tattara kasashen Larabawa don mamayarta. Sannan a wani bangare kuma makwabciyarta kasar Qatar ma bata tsira ba. Sabani ya kai ga saida kasashen Larabawa hudu daga cikin da kasar Saudiya wacce kusan take kewaye da kasar Qatar suka kauracewa kasar suka dora mata takunkuman tattalin arziki na wasu shekaru. Sannan ga wasu al'amura wanda suka shafi harkokin siyasa da kuma tsaron kasar kamar dai kashe Jamal Khashoggi wani shahararren dan jarida dan kasar Saudiya wanda yake zama a kasar Amurka. Sannan da karshe dai bayan dukkanin waɗannan matsaloli sai gashi kasar China ta shiga tsakanin inda ta sasanta kasar Saudiya da kasar Iran wacce take gaba da ita tun bayan nasarar junjuhalin musulunci a kasar ta Iran a shekarar 1979 duk da cewa katse alaka tsakanin kasashen biyu bai faru ba sai a cikin watan Oktoba shekarar ta 2016 bayan da gwamnatin Salman bin Abdul Aziz ta kashe wani babban malamin Shi'a wanda ake kira Ayatullah Nimr Baq Nimr. A cikin gida kuma dai zamu ga cewa bin Salman yayi kokarin rage karfin da malaman Wahhabiyawa ko malaman addini suke da shi a cikin kasar, ya kuma bude kofa ga mata na tuka motoci wanda wannan malaman addini suka hana su tunda dadewa da sunan addini. A halin yanzu ana maganar mata a kasar Saudiya suna da damar tashi zuwa sararin samaniya idan sun sami dama. Sannan bin Salman ya shigo da tunanin shigo da abin da ya kira wayewar kasashen yamma a kasar, inda a karon farko aka bude gidajen sinima, aka bude wuraren shan giya da arawa a wasu garuruwa da aka ware don shakatawa da sauransu. Anan bin Salman ya kaddamar da wani shiri na ci gaba mai suna mahangar shekara ta 2030, wato zuwa lokacin yana fatan samar da sabbin birane a kasar ta Saudiya musamman a bakin tekun Maliya ko kuma Red Sea wanda babu irinsu a duniya. Sai dai abin tambaya anan shine wato shin dukkanin waɗannan sauye-sauyen da Saudiya take gabatarwa a siyasar ta na kasashen waje tana yin haka ne don jan lokaci har zuwa lokacin da 'yan jam'iyyar Republican za su sake dawowa kan kujerar shugabancin kasar Amurka, tunda 'yan jam'iyyar Democrat su suka fi kusa da kasar ta Saudiya, ko kuma dai da gaske take tana son samun 'yancin kai wajen jujjuya al'amuranta da kanta ba tare da sauraron abin da kasashen Amurka da kasashen yamma suke so ba? Kuma shin gaskiya ne kasar Saudiya tana son ta juya akalar al'amuranta zuwa manyan kasashen yankin wanda suka hada da China da kuma Russia? Shin da gaskiya ne Saudiya tana son shiga kungiyar Shanghai ta tattalin arziki duk da cewa kungiyar tana kalubalantar kungiya kamar G7 ta kasashen yamma? Mika hannun sasantawa da ta yi ga kasar Iran ta yi ne da gaske ko dai tana son ta ja lokaci don ganin irin matsayin da Amurka za ta dauka akan Iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya? Masana suna ganin waɗannan tambayoyi su ne ya kamata mu jira mu ga abin da zai faru nan gaba don bayyana ansoshin waɗannan tambayoyi. Masana dai suna ganin duk abubuwan da muka yi magana a kansu wata alama ce ta Saudiya tana son ta sake ɗaukar matsayinta na shugaba a cikin ƙasashen Larabawa. Saboda har yanzu a cikin kasashen Larabawa ba wata ƙasa wacce za ta iya gaba ta ɗauki jagorancin waɗannan ƙasashe in banda ita Saudiya. Akwai wasu ƙasashe daga cikinsu wanda ba za su taɓa yin tunanin ɗaukar wannan matsayin ba saboda halin da suke ciki na rashin tsaro da kuma iko da kan ƙasashensu gaba ɗaya, kamar dai ƙasashen Iraki da Siriya suna ƙoƙarin sake gina ƙasashensu ne bayan rusa su da aka yi a yaƙe-yaƙen da suka faru a baya. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau. sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.